بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. البركة مدى سادوا وانا رانا ترانا رشاء اكو قوتا بالقيدة hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam ta 2438 wadda ta daidai da ranar 6 ga watan 8 shekara ta 2017 ta miladiya. Za mu tashi darasi na 49 a cikin karatunmu na sahihul bukhari. Za mu tashi babi na 53 babul wudu'i minan nawm. Na'am. yace babul wudu'i minan nawm, babin cewar ana yin alwala saboda yin bacci, wato idan wato bacci yana warware alwala, ana alwala da illar yin bacci, dalilin yin bacci. Ai wato shin yana wato me hukuncin wannan alwala, wajibi ne ko mustahabbi? ومن لم يرى من النعسه والنعستين او الخفقه وضوء او الخفقه وضوء da kuma daga cikin malamai wanda baya ganin cewar idan mutum yayi gangadi sau daya ko sau biyu ko kuma kansa ya karkace saboda bacci ya so makama shi bai yi baccin ba amma irin kansa ya sunkuya haka shine alhaqqa. To wanda yake ganin in dan irin wannan ne ba sai an yi alwala ba, to wannan shine babin da ya kulla a kansa Imam al-Bukhari bai yanke hukunci ba. Kuma zahiri ya nuna kan cewa da bacci da gangadi a wajen Imam al-Bukhari zahiri yana ganin kan cewar gangadi shi ma ana sanya shi bacci, don haka ya kafa hujja da hadisin bacci akan gangadi. To amma ya ce kuma ba wanda yake ganin kan cewa babu alwala a cikin gangadi, kaga da akwai ma'anar da ta sa ya fitar da shi kenan, amma ba ma'anarsa ta lugha ba. Akwai bambanci tsakanin bacci da gangadi, kamar yadda malaman lugha suka bambanta, suna cewa gangadi shine mutum yana jin sautin abin da yake gudana kewaye da shi amma baya sanin abin da ake faɗa. In ana magana zai da rinka jin da yake magana amma baya jin abin da ake faɗa. Amma idan yayi amma bacci kuwa, bacci shine mutum ya zamanto baya jin sautin abin da ke kewaye da shi, ballantana kuma a ce har yana hadda mafarki. Mafarki alamar bacci ne, yayin da mutum ya fara mafarki to babu gangadi. Malaman malikiya sun yi tafsil, suke cewa bacci da yake su suna cewa bacci da yake warware alwala sai mai nauyi. To mai nauyi shine wanda yake in ana magana da ƙarfi a kewaye da kai ba za ka ji ba, ana ta ihu ana ta surutu kai baka san ma me ake yi ba, ko kuma tsamararka da kai tamantaka a san inda suke ake sa gyauto mutane larabawa yawanci su zanyi suke ɗaurawa, ba za mu ce mazagi ba, mu ne masu sa mazagi. Wato imitar taurin gyautanka ya kunce baka sani ba, to wannan bacci kai ne nauyi. Ko yawu ya kwarara baka sani ba, wannan bacci ne mai nauyi. To duk wannan ma'anoni ne na lugha da na fiqh da suka ambata. To amma Imam al-Bukhari bai yanke hukunci ba, sai ya kawo babin, amma abinda hadisin da ya kawo yana karkata ya zuwa ga ya cewar ya tafi akan cewar idan mutum yayi bacci, idan dai bacci ne ba gangadi ba, wannan baccin zai warware alwala. Na'am. Na'am. Daga Hisham shine dan Urwa daga babansa. Na'am. Urwata bin Zubair daga Aisha cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce idan ɗayan ku yayi gangadi alhali yana bacci to ya je bacci, har sai bacci ya tafi wato ya kale shi har sai baccin ya tafi domin ɗayan ku idan yayi sallah alhali yana gengedi baya sani la'alla yana neman gafara ne sai ya je ya rinka zagin kansa me ma'anar zagin kansa ya tsine ma kansa ya makansa mugunyar addu'a to kaga sai aka ce idan ɗayan ku yayi gengedi faliyar qud to ya je ya bacci kaga an bambance tsakanin bacci da gengedi cewar wato gengedi zai kai ya zuwa ga bacci to dan kar ya kai ya zuwa ga baccin sai aka ce ya je ya kwanta mafhumin wannan shine cewar bacci yana gusar da hankali bacci zai gusar da hankali tunda gashi wane ne zai je ya tsine ma kansa ko ya makansa mugunyar addu'a alhali yana cikin hayyacinsa ko in yana da sani ba zai yi ba to shi yasa aka dauki bacci yana ɗaya daga shi bacci ba shine yake karya alwalar ba yana kaiwa ya zuwa ga wato dalilin abin da zai karya alwalar ne sababi ne yana suke cewa wato annawaqid akwai hadaf da asbab shi sababi ne kamar yanda duk abin da zai gusar da hankali sababin warware alwala ne tunda Allah ta'ala haga a cikin alqur'ani ya ce ya ayyuhal ladina amanu la taqrabu as-salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna kada ku kusanci sallah alhali kuna cikin maye har sai kun san abin da kuke faɗa maye gusar da hankali ne saboda haka yayin da hankalin mutum ya guce istifha abin da ake neman yayi ne ya kasance alwalarsa ya san ya kasance ya yi sallah cikin tsarki wannan ma'anar babu ita domin bai san abin da yake faruwa da shi ba yayin da hankalinsa ya gushe alwalarsa ta kare bai sani ba to saboda haka sai aka ɗauki mazinna aka bata hukuncin haƙiƙa yayin da kake baka san cewar alwalarka tana nan ko bata nan ba to za ka ɗauka a kan cewar alwalarka taka bata nan sai ka fita to wannan hadisi shi ma ta wannan babin ne wanda yake ƙarfafa ma abin da Imam al-Bukhari ya tafi a kai cewa bacci wato idan dai mutum ya yi shi hankalinsa zai gushe idan ku hankalinsa ya gushe ba zai san lokacin da alwalarsa za ta kare ba don haka da aka umarce shi a falyan sari wato ya bar sallar ya je ya kwanta ya nuna kan cewar in ya ci gaba da sallar alhali in yayi sallah alhali yana bacci sallarsa ba sai ba shine mafhumin hadisin to kuma wannan shine mahallin istidlalin Imam al-Bukhari akwai hadisi wanda yake yafi wannan bayyana cewar bacci mai warware alwala ne sai dai bai cika sharadin Bukhari ba hadisin yana cikin sunan Abi Dawud Ibn Khuzaimah ya inganta shi hadisin Safwan ibn Assal mun ambace shi a satin da ya wuce wajen mashu alal kufain to annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu da idan muka sanya huffin mu mu rinka shafa a kan su wuni daya da dare daya sai dai in dai ba mi janaba ba walakin min gha'iqin wa bawlin wa nawm sai dai daga wato warwarewar alwala saboda bayan gida da bawali da bacci to haka sai aka hada su su uku ka ga nuna kan cewa bacci yana daukan hukuncin bawali da bayan gida wajen wajabta yin alwala to wannan shine hadisin to sai dai akwai hadisai da suka zo ingantattu wanda suke nuna sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sukan zauna tsakanin magariba da isha suna jiran sallar isha har su rinka yin bacci har kawukan hatta ta fiqa ru'usuhum har kawukan su wato su karkata su tsaya akan kirjin su mutum yayi haka ya sunfi da kai yana ta bacci fa yusalluna wa la yatawabba'u sai su tashi fi sallah ba za su yi alwala ba to akan haka ne sai malamai suke sabani waɗansu suka ce suka ɗauki umum wannan hadisin na Safwan ibn Assal da kuma abinda wannan hadisin ya nuna bacci kowane iri ne ko kalilan ko katiran yana warware alwala wannan shi mai masabar Ishaq ibn Rahuya da Ihsan ibn al-Mundhir to amma imam sauran malamai gaskiya sun yi sabani yanzu a cikin masabar Shafi'iyya in ka ji tafsilin nasu yana da yawa tafsilin Malik wa rahmatullahi alayhi shine cewar ya bambanci bacci ya ce bacci iri bacci yana da hali guda hudu wato in bacci in mai nauyi gajere bacci mai nauyi da ya tsawo bacci mara nauyi gajere bacci mara nauyi da ya tsawo bacci mai nauyi gajere ko mai tsawo, inda yana da nauyi yana warware alwala, inda baccin yana da nauyi sawa'un qalil sawa'un qala aw qasura, yayi tsawo ko bai tsawo ba yana warware alwala. To shine ya fassara mai nauyi din da cewar wanda mutum bai san irin hayaniyar da take gudana kewaye da shi ba, ko abin da yake hannunsa ya fadi bai san ya fadi ba, amma haka kuma mutum yana rike da mafici yana dan bacci sai ya ji mafaci mahuci maficin zai fadi sai ya sauri ya rike shi, ko kuma yana rike da alqur'ani sai ya ji alqur'ani zai fadi sai ya kama shi. To kaga wannan baccin bai nauyi ba kenan, amma yana bacci har alqur'ani ya fadi sai wani mutum ya zo ce malam alqur'ani fa ya fadi, sai ya ha lokacin mai fara. To kaga wannan baccin sai yayi nauyi kasa, ko kuma shine kamar yadda suke cewa madaurin gyautansa ya kwance bai san ya kwance ba. Eh, ai kaga wannan in banda bacci waye zai irin wannan gangancin? Eh, ai kaga sai bacci shine zai sa mutum yin wannan gangancin, saboda wato kenan kaga zai iya miƙewa, yana miƙewa shikenan sai al'aura ta bayyana. To kaga in banda wanda hankalinsa ya gushewa zai yi wannan, saboda haka wannan tana daga cikin, ko kuma ya wuya rinka kwarara amma da yana cikin yana ya wuna dalalala sai kawai ya dan farka ya kama goge baki, to kaga wannan baccin ba mai nauyi bane. Amma in baccin ba shi da nauyi kuma ya zamanto qalilan dan lokaci dan kankani bai yi tsawo ba, to wannan kaulan wahidan a matabar Malik baya bata alwala. Idan kuwa idan kuma ba shi da nauyi amma ya yi tsawo, to nan shi ne suka yi saɓani, mustahabi ne mutum ya sake alwala amma ba dole ba, ta fa wato ta ba mu ihtiyar na'am muddan tsawo a al'ada ake komawa, za a koma zuwa ga al'ada ne, ba a ce ba su kayyade muddan tsawon ba, sai dai a koma zuwa ga hukuncin al'ada. Abinda zai zamanto kan cewar za a ce wannan lokaci ne mai tsawo, kamar alal misali irin gwargwadon yanda har za a yi mutum zai yi sallah na kusa da kai zai yi sallah raka'a biyu har yayi sallama, duk baka san kan cewa yayi ba, duk da yake ka san dai yana yin sallah sai kawai ka je na assalamu alaikum. To kaga ba shi da nauyi amma kuma wannan muddar sallah ba za a ce abu ne wanda yake gajeren lokaci ba. Wannan shine tafsirin matabar Malik rahmatullahi alai, kuma la'alla shi ma kaga akwai nau'i na hada dalilan, sai ya dauki hadisan su sahabbai da suke bacci ba tare da sun sake alwala ba akan cewa baccin nasu ba shi da nauyi, to amma kaga zahirin wannan mai tsawo ne tunda sun ci tsakanin magariba da isha, kaga duk wannan tsawon lokacin amma duk da haka ba su sake alwala ba. To kaga shi ne abinda zai ce, to ai abinda ya sa ba su sake alwala ba ya nuna kan cewar ba dole ba ne, mustahabi ne dan dai mutum ya fita daga cikin saɓani. To amma shi ma idan mutum ya yi bacci sai ya sanya ɗansa ya yi gadinsa ko kuma abokinsa ya ce da Allah in ka ji alwalata ta kare ka sanar da ni in na farka, to ya zai yi wannan? Ya fita ko bai fita ba? Ya fita, tunda shi bacci ba kare alwalar yake ba, sababi ne na gushewar na karewar alwalar, bi ma'ana alwalar sa ta kare bai sani ba saboda hankalinsa ya gushe, dan haka to ai shine jami tsakanin hadisan, saboda wannan hadisin na wannan hadisin da Imam Malik ya kawo hadisin Aisha ya nuna kan cewa fa inna ahadakum la yadri la'allahu yastaghfir fa yasubba nafsahu, ya nuna kan cewar illar da yasa akai gushewar hankalinsa, saboda haka ba kowane bacci ne yake gusar da hankali ba, wato idan dai ya zamanto abinda ake gudu na rashin samunsa saboda gushewar hankali yayi maganinsa, to shikenan wannan ya tsare haka. Shi yasa aka ruwaito Abu Musa al-Ash'ari rahmatullahi radiyallahu anhu, ɗaya daga cikin sahabbai, yakan ce ma maulansa ɗaya daga cikin barorinsa in yana bacci a masallaci, ya ce ka kula idan ka ji wani abu ya fita, wato ko wari ko ƙara, ka sanar da ni in sake alwala. In ya ce bai ji komai ba sai ya sake sallarsa. To Malik ma yana da wannan tafsil ɗin, yana cewa idan mutum inda ya zauna ne ta inda zai zamanto babu yadda za a yi wani abu ya fita, amma ta yaya za a yi fice ka don ko toshe wajen kai, ai ba zai hana wani abu ya fita ba. To shi yasa suke cewa idan ya samu tamsini na maƙajinsa yanda wato alwalarsa ba za ta kare ba da fitar rihi, suka ce to a nan wajen alwalarsa ba ta kare ba. Wato shi yasa dai suka ɗauka kan cewa shi bacci sababi ne, ba mai kare alwala ba ne. To abinda don haka duk abinda yake gusar da hankali da yake da ma'anar bacci, ko sama da bacci ko ƙasa da bacci, da yana warware alwala. Kaga daga cikin wannan akwai suma, idan mutum ya suma sai ya sashi alwala, ko gucewar hankali irin wanda gucewar hankali za ta same shi, ko irin farfadiya shi ma hukuncin suma ne, ko maye, ko mutum ya sha giya, Allah ya kiyaye, ko kuma wani abin da yake sanya maye, to alwalarsa ta kare, saboda in alwalar ta kare ba zai sani ba saboda hankalinsa ya guce. To haka zalika suna faɗan cewar damuwa, kamar yadda Malik ya faɗa a cikin mudawwana, cewa idan mutum damuwa ta same shi har ta ɗauke masa hankali bai san ma wani hali yake ciki ba, to ya sake alwala. Don wani za ka ga ya shiga cikin damuwar tamkar ya fita ma daga cikin hayyacinsa da duniyar da yake ciki, yana zurfin tunani mai tsananin zurfi, bai san ma me yake kewaye da shi ba, in aka yi masa magana sai ga kamar an tashe shi daga bacci ne. To irin wannan damuwar idan har wadda za ta gusar da hankalin mutum ce, to ita ma sai ya sake mata alwala. Na'am? Aljani ai duk bugun hankali ne, junun shine ai bugun hankalin aljani ba haka ne. Amma irin wanda yake zai gusar da hankalin ba wanda yake duk abinda aljanin zai bayyana sani, ka san wani duk abinda aljanin zai yana sani a ya bugu amma yana sani. Yana sani. Haka za ka ga shahsiyar ce za ta zama biyu. Shahsiyar ce za ta zama biyu, suna kokawa da juna. Na'am? Shi ne ba sharaɗi ba ne ba ka jin huɗu ba. In baka jin huɗu ba kana bacci, ana huɗu ba baka jin huɗu ba baccin ka alwalar ka ta kare, saboda ita huɗu abinda ake nufi huɗu ba sautinta da kai yayi ƙarar da za ta iya tantancewar a ce baccin ka mai nauyi bane. Amma dai wanda yake zai zo yana bacci, yana zaune yana bacci har yana munshari har abu ya faɗi a hannunsa bai san ya faɗi ba, to wannan ya tashi sake alwala. Balantana in a kwance ne, waɗansu haka suke yi. Ina jin yawanci masu bin mazhabar ahlul Iraq, Abu Hanifa, za a ga mutum sai ya kwanta ya ta baccinsa musamman a harami, saboda wahalar fita a je a alwala, in aka tada sallah sai tashi sallarsa a kwance fa yake fa yana ta bacci, aka tashi sallah sai tashi sallarsa. Yana daga cikin abinda wannan hadisin ya nuna shine mutum ya yi ihtiyar, wato ya yi tsantsini, ya yi taka tsantsan, yayin da aka ce abinda yake a dukkan abinda yake zai iya ɗaukan warwarewar alwala, aka ce to ka shiga to ka ɗauke shi kamar alwalar taka ta warware ne. Tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam kaga sai ya ce idan ka fara gyangyaɗi, idan ɗayanku ya gyangyaɗi ko ya tafi ya yi bacci, kada ya ci gaba da sallah a haka, domin ai idan ya ci gaba da sallar ba lallai ne ya yi addu'ar mummuna a kansa ba, yayin da yake ƙoƙarin istighfari ko, amma zai iya yi. To saboda zai iya yi, ka ga ka zamanto cikin aminci kada ka kai kanka zuwa wannan. To shi yasa ake son al-ihtiyar, wato ka bar abin da kake kokonto zuwa ga abin da baka kokonto, shi ne ake ce ma al-ihtiyar a cikin shari'a. Ihtiyari wato bar wato zama wato ka zauna lafiya, kace wato kai taka tsantsan. Kuma wannan a cikin hadisin nan ya nuna kwadaitarwa akan yin khushu'i a cikin sallah, da tabbatar da cewa zuciyar mutum tana cikin ibadarsa, har idan ya san cewar zai kai halin da zuciyarsa ba ta cikin ibadar, gara ya bar ibadar. Idan wata damuwa ta zo ta samu mutum, wanda za ta dauke zuciyarsa daga ibada to ya barka. Shi yasa kaga aka ce idan mutum an kawo masa abinci sannan aka tada sallah ya tsaya ci abincin, saboda zuciyarsa za ta zama bare samu hudurul qalba, zuciyarsa ba za ta kasance cikin ibada ba, ko in yana cikin matsuwa yanda hankalinsa duk ya tafi akan matsayi kansa din ne da wannan damuwar ta matsuwar bayan gida ko bawali, aka ce kada ya sallah a cikin wannan, ya fita daga cikin sallah. Haka dalika wannan ya nuna abubuwan da suke makruhi ne to ana son a basu a cikin ayyukan da'a, tunda kaga shi gengedin ai ba bacci bane, amma saboda zai kai saboda zai rage wa mutum khushu'i shi yasa aka ce ya bashi. To haka ake son duk wani abu wanda yake a cikin aikin da'a idan makruhi ne to mutum ya bashi. Kuma yana daya daga cikin kamar yadda Imam Ibn Hajar yace, yana daya daga cikin abin da wannan hadisin ya nuna, halarcin yin addu'a a cikin sallah ba tare da an kayyade maka da wani abu muayyani ba, ba tare da an kayyade maka cewa sai addu'ar alqur'ani ko addu'ar cikin hadisi zakai ba, zaka iya addu'a da komai, tunda kaga cewa aka yi fa yadhhab yastaghfiru fa la'allahu yastaghfir fa yasubba nafsahu, la'alla yana neman gafara ne sai je ya zagi kansa. Kaga abinda ake gudu kare addu'ar da bata dace ba, saboda an bude masa kofar zai iya yin kowace addu'a, to dan kada yayi addu'ar da bata dace ba saboda gucewar hankali sai aka ce ya je ya bace. To haka wannan ya nuna kan cewar yin addu'ar da mutum yake so yayi inda yana cikin hankalinsa zai iya yi a cikin sallah. Wannan istidlal ne wato hadisi sosai, Ibn Hajar ya zakulo shi daga cikin wannan hadisin. Na'am. Afwan, wannan hadisin ya zo ne akan sababi, saboda kissar Haula ya gabata, Haula binti Tuwai wanda ya gabata a cikin babu ahabbuddin ila Allah adwamuhu, wanda take daura kanta tana sallah ta daura kanta in bacci ya dauke ta igiyar ta kama ta kar ta fadi. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ku dauki aikin da za ku iya da kuke da karfin daukar sa, domin Allah ba zai guce yana ba ku lada ba har sai ku kun daina yin aiki. Na'am. Na'am, daga Anas, daga Annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan ɗayan ku ya gengedi a cikin sallah to ya je bacci har sai ya zo yana sanin abin da yake karantawa, wato kenan babi din wato ya zamanto hankalinsa bai gushe ba, ya san abin da yake faɗa. Duk dai wannan ƙarfafa wannan ma'ana ce, ya ruwaito ya nuna kan cewa wannan Ibn Abba Aisha ba ita ce kadai ta ruwaito wannan sunnar daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ba, har Anas. Kun ga nan ma an bayyana illar shine cewar yayin da mutum bacci ya zo masamunsa zai kai shi zuwa ga yana karanta abin da bai san yana karanta shi ba, wato hankalinsa ya gushe, babu hudurul qalb a cikin sallarsa. Na'am. Ban ji ba. Al-ghalib a cikin wannan ana maganar sallar dare ne, ba sallar farilla ba, ana maganar sallar qiyamul layl ne. Amma abinda aka yi shi a qiyamul layl a sallar farilla min babu aula, ko tunda ana sassauta abubuwa a cikin nafila, to yayin da aka ce hatta a cikin nafilan ma in bacci da zai ka kaje ka kwanta to min babu aula a cikin farilla, in ba da aula a cikin farilla, ko da to tambayar shi ne ko da ya kai zuwa ga lokaci zai fita, ko da ya kai tun da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza nama ahadukum an salatihi idza nasiya ahadukum aw nama an salatihi fa an salatihi falyusalliha idza dhakaraha, idan ɗayan ku ya mantuwa ko kuma ya bacci bai yi sallah ba to ya yi sallar idan ya tuna, ba ta da wani qaba'i sai wannan. Kuma yace laysa fil nawmi tafriq, babu sake a cikin bacci, in kai bacci har lokaci ya fita to ba sai tafriqi ba, ran yana hannun Allah, Allah zai dawo da shi lokacin da ya zo. Na'am. Na'am. Na'am, idan ya na'am haka ne mutum zai iya daukan mataki, za mu zo mu gani a cikin kitabus sala hadisin Bilal, idan mutum zai yi bacci yana jin tsoron lokacin sallah zai kubce masa to an shar'anta masa ya dauki mataki, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi za su kwanta kafin sallar asuba yace Bilal yayi musu gadin hudowa alfijir din alfijir yace to ya tashi su to amma me hukunci idan mutum bai yi ba to zamu zo a kitabu sala idan mutum bai sa dan gadi da zai tashi su sallah ba ko bai yi tanadi ba kamar yanzu bai sa alarm ba oho oh wato kamar mutum ya ci goro dan kada ya bacci eh idan dai ba zai cutar da mutum ba wayannan abubuwa abinda ba zai zama to ya cutar da jikin mutum ba saboda annabi sallallahu alaihi wasallam akan irin wannan ne yace ma Abdullahi dan Umar da aka ce baya bacci yana sallah sai yake masa inna li jasadika alayka haqqan jikinka yana da haƙƙi a kansa saboda haka idan cin goron zai sanya ka ji garau amma kuma zai cuci jikinka to kaga wannan an hana duk abin da yake cuta ne ba a so amma goro fa ba ka je ka ce za ka sha na'am Neskef, sai aiki ma kamar goron ne na'am eh tramol ko eh wannan irin wanda suke sanya mutum ya zamanto a ya kasa yaya kansa a kai ya zamanto adik na'am babin yin alwala ba tare da alwalar ta kare ba min gairi hadas ba tare da karewar ta ba menene hukuncin wannan me hukuncin a mutum alwalarsa tana nan ya sake yin alwala ma'ana tajdidul wudu jaddada alwala me hukuncin jaddada alwala na'am na'am Muhammad ibn shine ake ce masa Riyazi Sufyan shine As-Sauri in kaji Muhammad ibn Yusuf malamin Bukhari Muhammad ibn Yusuf yace Sufyan bai fadi ko waye ba to ba sai ya gaya maka ba As-Sauri yake nufi ba Ibn Uyayna ba na'am daga Amr ibn Amir shine Al-Ansari yace naji Anas yana cewa ya hawwala sanadi wato ya kawo wani isnadin kafin ya kawo matanin na'am yace Musaddad ya karanta mana hadisi yace Yahya ya karanta mana hadisi shine Ibn Sa'id Al-Qattan daga Sufyan Al-Thawri yace Amr dan Amir ya karanta mana hadisi daga Anas bin Allah ya dade shi khadimin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin alwala yayin kowace sallah Amr bin Amir yace sai nace masa ku ya kuka kasance kuna yi wato ku sahabbai ahadana yace alwala ita take wadatar mu ɗayan mu matsawar alwalarsa bata kare ba wato baya yin ta shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana tajdidi a kowace sallah zai sabunta mata alwala amma su sahabbai in suka yi alwala ɗaya matsawar dai bata kare ba tana isar su wato su ba sa tajdidi wanda ya nuna kan cewar tunda a gabansa ne aka yi yayi takririn su ya tabbatar musu to wannan a shin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake yi wannan a sifar wajibi ne ko kuwa a sifar istihbab ne saboda wajen tafsirin fadan Allah ta'ala ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila salah ya ku waɗanda suka yi imani idan kuka tashi yin sallah shin wannan umarnin a kowane tashi mutum zai yi sallah ake nufi sawa'un yana da tsarki ko ba shi da tsarki to in a bi ta wannan ma'ana ne kaga ya nuna cewar yin alwala yayin kowace sallah wajibi ne a farkon lokaci tunda zahirin ayar ce sai a ce kenan hukuncin ne daga baya sunna ta shafe wannan hukuncin yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam yace ba a yin alwala sai in ta kare la wudu'a illa min hadath kamar yadda ya zo a hadisin Darim la wudu'a illa min hadath ba a yin alwala sai idan sai bisa dalilin warwarewar alwala da kuma fi'ilin annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya zo a hadisin بريدة بن الحصيب رانر فتح مكة النبي صلى الله عليه وسلم يسلى تسلوا لي هدو دع الولد ايا صلى الله عليه وسلم سيدنا عمر يتي ناجا كاي وانا ابو بنجا كاسا بيبا يتي عمدا صنعته يا عمر يتي دغنغني يا عمر wato dan ya nuna cewar an yi mus an yi rufa ba dole bane wadansu kuma suka ce a a ai dama can aslan wannan umarnin ya ayyuhal ladina amanu idza qumtum ila salla ya ku wanda kuka yi imani idan kuka tashi yin salla wato wannan umarni ne da ya hada wajibi da mustahabbi a kalma daya wato in kun tashi yin salla yayin da ba ku da alwala to faghsilu wujuhakum kuyi alwala wajib wujuban idan kun tashi za ku yi sallah alhali kuna da alwala ku yi alwala istihbaba bisa mustahabbanci sai ya zamanto da wannan ma'ana ake hada hadisan da suka zo wato aka dauki wannan ma'ana ta wannan ayar to sun karfafa wannan da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam cewa an umarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kowace sallah yayi mata alwala da abin ya tsananta a gare shi sai aka umarce shi da yin aswaki ga kowace sallah to wanda ya nuna cewar to shi ma wannan umarnin kamar na ayar ne wajibi ne ko istihbab zahiri zai zama to istihbab ne mustahabbi ne ga kowace sallah mutum ya sabunta alwala mutum ya sabunta alwala ba dole bane dan haka Buhari ya yanke hukuncin yace alwudu'a min ghay afwan Buhari da ya kawo sai ya faɗi kan cewar wato mashru'i ne ba wuce gona da iri bane a cikin addini kana da alwala wata sallar ta zo ka sake yin alwala ba shishigi bane a cikin addini domin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kuma sahabbai yayi tabbatar ya kyale sahabbai akan rashin yi domin ya nuna kan cewa ba wajibi bane amma yin ta din akwai lada saboda ita alwala ko yaushe mutum yayi ta zai samu gafarar zunubai kamar yanda yazo a cikin hadisin sayyidina Umar radiyallahu anhu cewa idan mutum ya wanke hannunsa zunuban da yayi da hannunsa za su fita in ya wanke fuskarsa zunuban da ya gani da idansa za su fita tare da dugon ruwa na karshe in ya wanke kafarsa zunuban da yayi tafiya zuwa gare su za su fita tare da dugon karshe na ruwa da yake diga to kage ya nuna kan cewar ita alwala ibada ce ita alwala ibada ce to tunda ko alwala ibada ce kage yawaita samun lada ne tunda ko yaushe kai zaka samu wannan magfira din da ake da haka koda kana da alwalar take to sai dai waɗansu malamai sun togace hali guda ɗaya shine idan kai alwala baka yi sallah ba da wannan alwalar sannan ka je ka sake wata alwalar kafin kai sallah kamar kai alwala za ka yi sallah a zahar ko nafila ba kai ba amma kafin a kira sallah sai ka ji an kira sallah maimakon wannan alwalar da kai dama ta sallah a zahar ce ba kai sallar ba sai kuma ka je ka sake yin wata alwalar to waɗansu malamai suna cewa wannan yana daga cikin wato zurfafawa a cikin addini tanassuhi bid'a ce irin wannan domin ka yi alwalar ba ka yi ibada da ita ba sannan ka zo ka sake yin wata alwalar saɓanin idan ka yi alwala ka yi sallar azahar la'asar ta zo wannan alwalar ba ta kare ba ka sake wata alwalar domin sallar la'asar to wannan shi ne wanda Imamul Bukhari yake faɗa a nan amma ka yi alwala ba ka yi wata ibada da ita ba ba ka yi sallah ba ba ka yi karatun alkur'ani ba ba ka yi nafila ba kawai ka yi alwala sannan ka sake yi to daga cikin malamai Ibn Juzay al-Maliki yana cewa wannan alwalar tana daga cikin alwalar da ake gani bid'a ce wallahu ta'ala a'lam na'am Khalid ibn Makhlad ya karanta mana hadisi yace Sulaiman ibn Bilal ya karanta mana hadisi yace Yahya ibn Sa'id al-Ansari ya karanta mana hadisi Bushair ibn Yasar ya karanta wato ya gaya mana mun yi karatun hadisi a gaban sa Subayd ibn al-Nu'man mun yi karatun hadisi a gaban sa Suwaid ibn al-Nu'man sahabi ne daga cikin al-Ansar wanda ya halarci bai'atul ridwan bai'atul aqaba amma ya halarci bai'atul aqaba sai dai ana cewa ya rasu a yakin qadisiyya amma kuskure ne saboda bushair ibn yasar bai rasu a yakin qadisiyya ba na'am yace mun fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekarar da aka yi yakin Khaibar shekara ta 7 bayan hijira amma Khaibar a shekara ta 7 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam kafin fathu makka hatta idza kunna bis sahaba hatta idza muka kasance a waje da ake cewa as sahaba waje ne mai jajayen takunkuni kusa da Khaibar ana ce mata as sahaba ana cewa as sahabawa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi mana sallar la'asar yayin da yayi sallah sai yace a kawo abinci ba a kawo komai ba sai as-sawir shine wato busasshen gari wato soyayyen gari sai muka ci abinci muka sha sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi ya sallan magruba sai ya kukkura bakinsa sannan yayi sallah ya sallaci magruba gare mu yayi mana sallan magruba walam yatawadda bi alwala ba to kaga ga hadisin Anas can yana alwala ga kowace sallah nan kuma gashi yayi alwalar yayi sallar magruba da alwalar sallar la'asar bi alwala bai tashi bai sabunta alwala ba saboda haka ya nuna kan cewa tajdidul alwala ba wajibi bane shine a bakasudin Bukhari da wannan amma kukkura baki da yayi kamar yanda ya gabata a darasin mu na wancan makon saboda yanda gari yake yana makalewa a baki to saboda kada mutum yayi sallah abubuwa wannan garin yana tayawo a bakinsa har ma ya kai ga taunawa da haɗiyewa wanda yake zai bata masa sallah ko kuma ya shagaltar da shi daga yin sallah shine hikimar wato kukkura baki da na'am babun wannan badi kenan haka yake bitanwin babun badi ne wannan min al-kaba'ir Allah ya satira min bawlihi yana daga cikin kaba'ira kad mutun ya zamanto baya fitirce kansa daga bawalinsa wato daga cikin al-kaba'ir jam'u kabira al-kaba'ir kabira ita ce shine zunubin da idan mutun ya bar shi za a yafe masa saga'ir ba tare da ya tuba daga saga'ir ba in dai mutum ya bar kaba'ir to saga'ir din da yake yi za a yafe masa ba tare ma da ya tuba ba in dai ya bar su saboda Allah wato wanda idan dai mutum ya bar su Allah ya zai masa alƙawarin gafara ga kanana in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffiru ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima in kun nisanci abin da aka hana ku aikata su manya-manyan abin da aka hana ku aikatawa za mu yafe muku kurakuranku sannan mu shigar da ku mashiga wadda take ta daraja to malamai sun yi saɓani wajen ta'arifin kaba'ir waɗansu suka ce zunubin da aka sa masa haddi to amma akwai zunubai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaye su ya ce musu ma suna cikin akbarul kaba'ir amma babu haddi a gare su ya ce akbarul kaba'ir ya faɗa ya sanya a ciki a ƙoƙoƙul walidain ko wa shahadatu zur da shaidar zur duk wannan babu haddi a ciki amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu ma akbarul kaba'ir mafi girman kabira mafi girman kaba'ir akwai maganganu na malamai kusan dai abin da ya fitara ma'anar kabira wanda kusan dukkan nusus za su iya shiga ciki shine hadisin shine maganar Ibn Kathir a ƙarƙashin tafsirin wannan ayar a cikin tafsirinsa a na suratul nisa in ta ce ne boka ba ira matun hauna an shine dukkan laifin da haddi ya zo a kansa ko aka yi narkon wata azaba a kansa ko aka yi la'ana a kan wanda ya yi ko aka ce fushin Allah yana kansa ko aka ce wailu ya tabbata a gare shi aka ce wailu ya tabbata a gare shi to kusan wannan ma'ana ta tara dukkan kaba'ir abubuwa guda biyar haddi la'ana al-ghadab al-wa'id al-wail alwa'id shine a faɗi azaba, a ayyana azabar da za a yi ma wanda yayi, a ayyana azabar da za a yi masa shine wa'id, a ce masa in yayi kamar inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata daren Isra'i waɗanda ya gani da wanda ake wato rutsa kansu da dutse da irin waɗannan laifuffukan, kowanne daga ciki azaba ce da aka faɗa, to laifin yana daga cikin kaba'ir. To annabi sallallahu alaihi wasallam yace yana daga cikin kaba'ir kada mutum ya zamanto bai yi sutura, bai kare kansa daga bawali ba. Me ake nufi da la yastatira? Hadisin ya zo da ma'ana abinda ake nufi da istitar at-tawaqqi, wato mutum ya tsare kansa daga bawali. Waɗansu sun ce abinda ake nufi wato ya rufe al'aurarsa yayin da yake bawali. Amma ai in ya rufe al'aura ne, buɗe al'aura ko da bawali ko ba bawali, zai zamanto shine abinda ake cewa kabira ɗin. To alhali ko kabira tana da alaƙa da bawali. Idan kuma aka ce ba rufe al'aura, in aka ce buɗe al'aura lokacin bawali, wato kenan mutum zai buɗe al'aurarsa in ba lokacin bawali ba ne, ba komai, shi ba kabira ba ne. Alhali ko ba haka yake ba. Abinda saboda haka abinda ake nufi da al-istitar ai at-tanazzuh, shi yasa ya zo da ma'ana la yastanziha, la yastanzihu, ya zo da la yastabri'u, ya zo da la yatawaqqa min al-bawl. To waɗannan ma'anoni shi ne yake nuna abinda ake nufi mutum baya kare kansa daga fitsari, wato ya zamanto yayin da zai yi fitsari ba zai damu ba, fitsarin ya tsarto a jikinsa. Bayan ya gama fitsarin ba zai damu ba, ba zai yi tsarki ba, sai ya tashi ya tafi da fitsari a jikinsa. Yana yawo da najasar fitsari bai wanke ta ba. To wannan shi ne yana daga cikin kaba'ir mutum ya yi bawali bai yi tsarki ba, ya ci gaba da harkarsa da najasar fitsari a jikinsa. Na'am. Yace Uthman ibn Abi Shayba ya karanta mana hadisi, yace Jarir dan Abdul Hamid daga Mansur ibn al-Mu'tamir daga Mujahid ibn Jabr sahibin ibn Abbas kenan, daga Abdullahi dan Abbas yace yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wuce ta wani lambu daga cikin lambunan Madina ko na Makka. Wannan shakka ce daga wajen Jarir, amma riwayoyin sauran hadisan sun nuna a Madina ne. Jarir ne yake shakka, Madina aka faɗa ko Makka, amma sauran waɗanda suke ba shi ba daga cikin wanda suka rawaito hadisin sun yanke ba tare da shakka ba cewa a Madina ne. Na'am. Sai ya ji sautin mutane guda biyu ana musu azaba a cikin kaburburansu. Sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ana musu azaba, ba a dalilin wani babban abu ne ake musu azaban nan ba. Sannan ya ce bala, a'a, haka ne, babban abu ne. Ɗaya daga cikinsu ya kasance baya tsare kansa daga bawalinsa, ɗayan kuma ya kasance yana ɗaukan annamimanci, yana yawo da annamimanci, ya ɗauki maganar wannan ya kai wajen wannan domin ya ɓata tsakani. Sannan ya ce a kawo masa wato tanka ta dabino, sai ya karya ta wato sai ya karya ta ɓari biyu, wato ya tsaga, a wata riwaya ya tsaga ta biyu, sai ya sanya ɓari ɗaya akan kowane kabari daga cikin su guda biyu. Sai aka ce masa ya Rasulullah, me yasa kai haka? Yace saboda a sauƙaƙa musu malam yayi basa ko malam taibasa au ila an yayi basa, matsawar wato basu bushe ba ko kuma har ya zuwa ga su bushe. Wannan hadisi ne da ya kunshi hukunce muhimmai kwarai da gaske. Na farko dai akwai abubuwa na lugha, shahid ga abin nan, kage yace sauta insanai ne, sautin mutum biyu, bayan kuma kowa yana da sautin sa ko, amma sai aka yi ifradin sauti aka ce sautu insanai ne, sautin mutum biyu. To a larabci in zaka yi idafa ga abu guda biyu, ko kai jam'i ko kai ifradi ko kai tasmiya, jam'i kamar yadda Allah ta'ala ya ce faqad saghat qulubukuma, zukatanku, kaga ai su biyu ne, amma sai aka ce zukata, zukata ku na mutum uku ne zuwa sama da haka, sai aka yi jam'i. Ko kuma kai ifradi shine kamar nan, sautu insanaini, sautin mutum biyu, alhali ko bai ce sautukan mutane biyu ba, sai ce sautin mutum biyu. Ko kuma at-tasmiya, kace kai tasmiya kamar bisayfayhima, takobinsu guda biyu nasu su biyu. To wato wannan matsalar zaki mamaki, Allah ya ji kansu Sheikh Abdullahi, wannan matsalar Sheikh Abdullahi Gwando a cikin Hisnu, Hisnul Rasil, littafin sa na sar, sai da ya yi ishara gare ta. Ka'ida ce ta larabci, wanda a cikin yawancin tafin larabci ba za a gan su ba. Yace fal jam'u fal ifradu fal musanna idafatul juz'i li kullin anna qalbukuma qalbakuma qulubu qulubu kuma kama fi hadhihi al maqlubu. Yace in ka zo a larabci ka fara da jam'i kace qulubukuma, shi yafi fal ifradu kace qalbukuma, fal musanna kace qalbakuma, shine ke cewa qalbukuma qalbakuma qalbukuma qulubu, sai ya akkasa ya fara da wanda yake ba shine ake so din ba, ya fade shi da farko, sannan wanda yake na tsakiyar, sannan na ƙarshe. Wato lokacin da muke karanta wannan hadisin, wani malami mutumin Niger, da na je nake tambayarsa wannan matsalar, da yake Ibn Malik ya dan yi ishara gare ta a cikin Shawahidut Tawdi', sai kawai ya kawo mun baitin Sheikh Abdullahi, nace wannan baitin ba yake daga gar ai daga kasan ku ne, nace Sheikh Abdullahi dan podio ne. Allah ya ji kansu. Wannan hadisin ya tabbatar mana da abin, yana daga cikin alamomi, daga cikin alamomin annabcin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yana jin yanda Allah ya jiyar da shi azabar kabari da ake musu, sannan ma'anar cewa ba a yi musu azaba akan wani abu babba, menene abin da ake nufi babba. Wato wannan ma'ana abin da ake musu azaba akai ba abu ne wanda yake da wahala a iya barinsa ba, ai laysa bi kabir tababin wa tahsabunahu hayyinan wa huwa inda Allahi azim, kun dauke shi ba komai ba amma mai girma ne wajen Allah. Shi yasa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace bala, a wata riwayar innahu lakabir, a'a al'amarin ba haka bane, yana da girma wato a wajen Allah, tunda gashi har yana kawo wannan, yana kaiwa zuwa ga azabar kabari. Amma abu ne wanda yake mutum zaka iya bari, a ce mutum idan zai yi fitsari sai ya nemi waje wanda yake ba zai tarkatsi ba, sai ya kakkafe yadda ba zai taba ta tufafinsa ba tare da ya sani ba, in kuma ya yi, in har ya taba din ya wanke, ba zai bari ba ya ci tafiya da najasa a jikinsa, ko kuma bayan ya yi din ba zai yi tsarki ba, in ma babu ruwa ba zai nemi hoge ba ko wani abu, ko tsakuwa ko kara ko makamancin wannan wanda zai tsarkake wajen, ba zai yi haga abu, da abu ne mai sauki, tunda in babu ruwa zaka iya yi da kowane abu na ajza'ul ardi, kai hatta irin yanzu bandakunan nan da ake shiga, kun san garin kafirai ba ruwansu da buta, saboda haka nan wajen sai ya ga musulmi sun saba, in mutum ya saba da rayuwa a nan wajen, sai dai in zai yi sallah kullum zai yi sallah yana yawo yana neman inda zai je ya shirye fan, don saboda yana sa in yayi bawali baya tsari, saboda haka yana neman inda zai je ya shirye fan ɗinsa na ciki, ya sanya wani wanda zai yi sallah da shi. Yasa za ka ga waɗansu wurare ma sai ka ga har zani ake sawa, in za ka yi sallah ka cire dogon wandonka kawai ka ɗaura zani, saboda ba sa tsarki. to kuma yin haka din ba abu ne mai wahala ba, hatta irin wannan bandakin ai akwai ruwa da zaka yi flushing, sai dai in sun sanya masa hoda, kun sanya masa irin inkin nan, to a nan wajen sai mutum ya tanadi, ka dauki takarda tissue wanda zaka yi tsarki da ita. Amma wannan hadisin shine zai sa mutum ya rinka tsantseni ko ina zai yi fitsari, ya tabbatar akwai yanda zai kubutar da kansa daga fitsarin, domin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bala innahu lakabir, girma gare shi a wajen Allah. To sannan ya bayyana ya ce amma na farkon su baya fitar da kansa daga bawalinsa, shi kwaɗayan yana yawo da annamimanci. Kasancewar wannan abin da yake ƙarfafa wannan shine hadisin Abi Huraira, inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce amatu azabil qabri min al-bawl, kusan mafi girman abin da ke sababin azabar kabari daga rashin kula da fitsari ne. Fitsari ita ke sababa azabar kabari, saboda haka a kula yara tun suna ƙanana a koya musu tsarki, daga sun yi bawali su tsarki yara a koya musu. To sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ɗayan ya ce ɗayan kuma yana tafiya da annamimanci. Annamima shine ɗaukan zancen wannan zuwa wajen wancan da nufin yin ɓarna, amma inda nufin yin gyara ne ko kuma da nufin kawar da barna, to wannan ba ma kawai ya halatta ba, a'a ana so ayi. Kamar ka je ka gaya ma wancin ka ce kai wallahi na ji wani kuwa yau irin maganganun da ya rinka yi a kanka, maganganu na soyayya da kariya da kaza da kaza, ka je ka faɗa, kaga an ce wannan wanda aka gaya masa wannan ko babu wata adawa tsakaninsa da ɗayan, wannan zai ƙara masa soyayyarsa, wannan maslaha ce ko ba maslaha ba, to wannan ya halatta kai, ko ba zai zamanto babu wato kaje kana yi ma kana yabon wani ba tunda baya nan bai ma sani ba, ba a gabansa ba, to wannan ba annamimanci bane. Ba duk ɗaukan zance daga wani zuwa wani ne yake annamimanci ba, sai in ya zamanto bi qasdil ibrar, da nufin cutarwa, da nufin ɓata tsakani. To sannan wannan hadisin ya nuna cewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna nau'i na ceto na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, domin sanya wannan wato tankar dabino din da yace Allah zai sauƙaƙe musu azabar matsawan bai bushe ba, wannan shafa'a ce, Allah zai sauƙaƙe musu wannan azabar ta kabari. To dan haka ne waɗansu malamai suka tafi akan cewa wannan hususiya ce, domin shi Annabi sallallahu alaihi wasallam an yi masa wannan baiwar, saboda haka ba sunna bace mutum ya ce idan an binne mutum a zo a dasa tankar dabino ɗanye a wajen don wannan ya zamanto sanadiyar saukar rahama a gare shi, tare da cewar Buraidah ibn al-Husayb ɗaya daga cikin sahabbai shi ya tafi akan wannan fahimtar. Kuma daga cikin malamai irin su Ibn Hajar da su Ibn al-Mulaqqin sun tafi akan haka. Amma al-Imam al-Khattabi yace a'a, wannan hususiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce, dan haka yinta zai zamanto bid'a. Dan haka Sheikh al-Albani ma a cikin ahkamu janaiz ya kirga shi a cikin aikin bid'a, ba a yi idan mutum bayan an binne shi a je a dasa wani itace ne, itace danye ko ganye, domin da fatan cewar za a samu tafifi, domin wannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yace yukhaffaf anhuma ma lam yaybasa la'allahu, to la'alla ina tana nufin taraji, ina kauna, kuma tana iya nufin ta'alil, wato in ka dauke ta da ma'anar ta'alil to maganar su nawawi za ta yi karfi, domin kace da ma'anar la'alla da ma'anar ta'alil ce wato dalilin da yasa za a yi musu sauki matsawar bai bushe ba, to kaga wannan ta'alil ne, to in ku ta'alil ne to maganar za ta yi karfi, za a iya ma kowa ma, kuma musamman gashi ya karfafa da kan cewa ɗaya daga cikin sahabbai ya yi. In kuma ka ɗauke ta da ma'anar taraji, kauna ce, to ya karfafa janibin hususiya, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake, sai ya karfafa maganar Khattabi da kuma maganar Sheikh bin Baz da Sheikh al-Albani. Kuma ɗaya daga cikin abin da yake karfafa maganar su Sheikh al-Albani shine manyan sahabbai ba su ba kamar Khulafa'ur Rashidi, ba ruwaito ba ma wani yana yi in banda shi Buraidah ibn al-Husayb. To ala ayi hal akwai wannan sabani, saboda haka wanda suke yi in aka samu matsala irin wannan, inkari ga wanda yake yi ba zai zama to irin inkarin da ake yin da ake yi ma magana wanda take munkara ba sai da ke masa inkarin cewar wannan mas'alar fa abinda yafi karfi abinda yafi rinjaye shine kaza barin sa shine yake amma kada ke masa inkarin kamar cewar wato ya zama to wani gagarumin dan bid'a da yin wannan yana daga cikin dole a rinka yin hikima cikin irin waɗannan kuma shi yasa wato yake da muhimmanci ka rinka ganin wato matiran malamai madogaran malamai dan karka je yawanci irin wannan shine yake kawo rigingimu sai ga abinda bai kai ya kawo ba sai ga an yi an tada zuciyar wuya a kansa bayan kuma gashi akwai irin waɗannan maganganu sannan wannan ya tabbatar mana da kan cewar azabar kabari gaskiya ce sannan kuma ga babban matsalar shine tsoratarwa daga chaku mutum ya rinka chaku da kansa da fitsari wato saboda haka kaga yanzu arna abinda suke koya mutane wato kafirai abinda suke koya mutane kenan ta filafilansu da sauransu waɗansu su suna ganin ma jin daɗin alaƙar namiji da mace shine wato cin najasa cin najasa shan fitsarin ko cin bayan gidan wai haka shine jin daɗin wani irin wa'annan abubuwan da ake nunnuna ma mutane kenan ake faffaɗa kenan a cikin littafai ake rubutawa ake ganin kan cewa wannan duk wato hanyoyi ne na jin daɗi to duk a kamar yadda ai maganar akan bawali ce to duk sauran najasa ma yana ɗaukan hukuncinsa sawa'un kuma wato cakuɗuwar najasar da jiki ne ko da tufafi kamar yadda za ka tsarkake jikinka daga najasa haka za ka tsarkake tufafinka da wajen sallarka daga najasa shi yasa ne aka ce mace da take ƙoƙari wajen tabbatar da tsarkinta a ɗakinta da wajenta to babu laifi za ta yi sallah a ko'ina a cikin ɗakinta amma macen da ba ta haka to ba za ta yi sallah ba sai a wajen da ta tabbatar da tsarkinsa domin za ta yi hukunci wato anan shi ne za a samu matsalar ta'arudul asli ma'a zahir tunda ba ta ƙoƙari ya nuna kan cewa zahiri ko ina a cikin ɗakin najasa ne saboda haka ba inda za ta yi sallah sai inda ta tabbatar da tsarkinsa inda tana ƙoƙari ko sai a ce al'asl mai tsarki ne wajen saboda haka ba za a tafi tashi daga wannan asalin ba sai in an ga zahiri in an ga najasa amma in ba ta tsantseni to ba za ta ɗauki wannan hukuncin ba to shi yasa ake so ɗin mutum ya zama to mai tsantseni wajen wato ta'amuli da najasa wannan kuma yana daga cikin dalilan da suke nuna kan cewa gusar da najasa wajibi ne ba sai mutum zai yi sallah ba izalatun najasa ba sai mutum zai yi sallah ba yake wajibi idan dai mutum najasa ta fita daga jikinsa to wajibi ne ya gusar da ita dalilin wannan hadisi in mutum bai halatta mutum ya yi bawali ya tashi tafi da yi tsarki ba idan ba zai yi tsarki da ruwa ba ya yi tsarki da hoge ko da tishu haka zalika bayan gida bai halatta mutum ya yi bai yi tsarki ba ko kuma idan bai samu ruwa ba ya yi wato ya gusar da shi da hoge ko da takarda saɓanin waɗansu da suke ganin cewa baya wajaba mutum ya gusar da najasa sai idan mutum zai yi sallah yayin da ya so yin sallah a'a ita kanta izalatun najasa ba sai da sallah ba ce ake yinta a ƙashin kanta ana yi wato hukunci wajibi ne a ƙashin kanta mutum ya gusar da najasa to dan haka kuma kamar yadda na faɗa nake ƙara nanatawa a nuna ma yara a sabar ma yara da yin wannan domin ya zamanto sun taso a kan nisantar da kansu daga wato daga cakuɗuwa da najasa saboda tsira daga wannan wa'id ban tsoro da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi Allah madaukakin sarki ya bamu iko bin sunnan manzon sa sallallahu alaihi wasallam ya bamu istiqama akan tafarkin sa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه saboda hajiri zamu amsa tambaya daya kawai wannan yake ina da yaro mai sickle cell ina suna shan wahala sosai, to yanzu akwai wata test da ake yi in mace na da ciki a gane ko baby din yana da ke cikinta yana da ciwon kafin yayi kwana 40 a cikin. In yana da shi sai a zubar, shin ya halatta a zubar in yana da shi? Wallahi wannan matsalar matsala ce da malaman zamanin mu sun yi fatawa, kuma gaskiya mafiya yawan malaman da suke fatawar su akan wannan shine bai halatta ba, bai halatta a zubar da ciki ba, shine fatawar malaman mu na Saudiya. Haka zalika ma daga cikin malaman Misr irin Sheikh Atiyya Safar su ma duk fatawar su ke, domin kuma shine matabar mali, matabar mali babu dalilin da za a zubar da ciki sawa'un kafin kwana 40 ko bayan kwana 40 sai idan rayuwar uwar tana cikin garaje za ta iya salwanta, shine kadai zai sa a zubar da ciki. Shi kuma dalilinsa shine ba za a salwantar da abin da yake tabbas ba da abin da yake ba shi da tabbas, tunda shi ciki ba a san ko za a haife shi ko ba za a haife shi ba, ita ko uwar tana da rai. Idan tsare ciki zai kai ya zuwa ga rayuwar uwar ta salwanta, kaga an salwantar da rayuwa ta hakika a dalilin rayuwa wanda yake ba a tabbatar ba ta da tabbas. To saboda haka suka ce a wannan hali idan aka samu shaida ta amintattun likitoci guda biyu ba guda ɗaya ba suka tabbatar cewar idan ta ci gaba da goyon wannan cikin za ta halaka, ranta zai salwanta, ba wai sai suna da ilimi 100% ba, ko da suna da abin da ake ce mazannun raji, wato idan aka ce ku faɗa a cikin kaso in aka kasa kashi 100 nawa ne kuke tsammanin yiwuwar zata ranta zai salwanta? Idan ya fi wato 50 cikin 100, in dai ya fi 50 cikin 100 to ya zama zannun raji, to a nan wajen shine kadai za a zubar da ciki. Amma malaman Hanafiya suna da wannan tafsir din, sun ce in bai kai wata hudu ba za a iya zubar da shi bisa da idan akwai ba sai da larura ba, in akwai maslaha ga iyayen ko maslaha ga shi jaririn. Akwai kauli a shi ma kuma ba wai mazhabar Hanafiya ce ga baki ɗaya ba, don haka ni dai fatuwar da zan yi ma wannan bawan Allah kada a yi, mutum ya haƙuri, babu wata cuta face Allah ya sanya mata waraka. Saboda haka a cigaba, in har Allah abin da ya kaddaro muku kenan, a cigaba da neman magani har Allah maɗaukakin sarki ya sa a samu, amma ba a zubar da ciki ba bayan an riga an samu. To sannan na'am wai mutum zai iya dakatar da haihuwa tsakaninsa da matarsa idan wato saboda gudun wannan yana ɗaya daga cikin dalilai da zai iya sanya wato da zai iya sanya a jinkirta haihuwa. Dakatarwa ga baki ɗaya gaskiya ni zai yi wahala in faɗi wannan, amma dai jinkirtawa mumkin, amma dakatar da haihuwa ga baki ɗaya kai ya zama tubadin wa'adi saboda gudun irin abin da ke zuwa na ɗawainiya. Don hakika idan mutum ya ga iyayen da suke da 'ya'ya masu fama da wannan zai tausaya musu irin halin da suke shiga ciki, ballantana kuma su yara. Saboda haka a dakatar da haihuwar saboda wato a samu sauki na wannan, idan ya zamanto cewar an san wato galibi idan aka samu junan za a sami yaro mai wannan ne, wato ba idan zai zamanto kamar ɗaya cikin hudu ba, in ɗaya cikin hudu ne sai a yi ta addu'a, tunda idan duk AS da AS ne ko AS da AS ne za a iya a cikin ciki guda hudu shine ɗaya ake tsammanin zai zamanto SF din ko? To saboda haka a ciki ɗaya cikin hudu ba? Shine a nake cewa idan aka yi ciki in aka yi haihuwa hudu to ɗaya shine ake probability din shine ɗaya zai zama ko SS ba kowace haihuwa ba ce ko? Haka ne ko? 1 out of 4 kowane ciki haka ne eh okay to haka ne eh a kowane ciki akwai probability akwai yuwar cewar wato in aka yi yuwar cewar wato ɗaya cikin hudu 25% zai zama to SS to a cikin irin wannan ba lalle ne kaga za a samu SS din ba masu yi din za su iya kai su ta samun AA ko su ta samun AS saboda haka sai Aisha addu'a huwan nabiyyu sawwirukum fil arhami kayfa yasha la ilaha illa huwal azizul hakim ko ba haka ba ko AS da AS din ne ai tani huwan nabiyyu sawwirukum fil arhami kayfa yasha la ilaha illa huwal azizul hakim shi yake suranta ku a cikin ciki yanda yaso in yaso ya suranta yaron ya zama to AA in yaso ya suranta shi ya zama AS in yaso ya suranta shi ya zama SS to kai tawassuli da wannan ya suranta shi ya zama AA saboda haka na'am sai da Allah mai addu'a akwai ɗaya daga cikin ƴan uwanmu da Allah ya sa mahaifiyarsa ta rasu Alhaji Abba Karfe yana daga cikin masu hidinta mu addini a wannan gari namu musamman a wa'annan majalis namu da kuma ɗan uwanmu Buhari mahaifiyarsa tana da rashin lafiya an kasa gane me yake damunta sannan akwai ɗan uwanmu shi ma wanda yakan zo wannan majalisi Alhaji Musa Jibrin ya tafi neman za a yi masa aikin tiyata a ƙasar India dukkaninsu da ma waɗanda kuma ba su yi mana ma wasiya ba ko kuma sun yi wasiya amma muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ba su lafiya mu kuma Allah ya ƙara mana lafiya Allah ya inganta mana imaninmu da lafiyarmu masifu da suke saukowa a wannan ƙasa tamu ta sace-sacen mutane da yara da sauran abubuwa waɗanda suke addabanmu Allah kai mana magani Allah ka ba mu damuna mai albarka Allah ka sanya mana albarka a cikin girbin da za a yi Allah ka tsare wato gidajenmu daga ruwan da ake yi mai tsanani ka ba mu ruwa ɗin Allah kuma ka sanya masa albarka ka sanya shi mai amfani ba mai cutarwa ba wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyyina muhammad سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.